Bayane dai dake fitowa daga garin Aba na jihar Abia dake yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa ƴan kungiyar IPOC sun gudanar da wani jerin gwano da nufin isa garin Ummu Afiya dake jihar ta Abia don kai ziyara ga shugaban kungiyar IPOC Musa Inamdi Kanu. Wannan jerin gwano dai tare da kone-kone ya haifar da matsala wanda ya sanadiyar farma wasu ƴan arewacin Najeriya dake gudanar da harkokinsu a kasuwar ƴan albasa ta Aba dake jihar ta Abia. Kuma naji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa.
Sunana Alhaji Salihu Danwazo, shugaban kasuwar albasa Aba. Da sati kamar misalin karfe 9 akwai wani gidan mai na Urata Junction, shine muka ga mutane samari sai suka dinga cika motocinsu suna dauka suna wucewa wai za su je Ummu Aya wada da sojoji. Sun je Ummu Aya an hana musu shiga abin nan sai suka dawo. Suna zuwa kasuwar Alluwa sai suka horma mutane mu kawai da tsara. Ana nan sojoji suna shiga gari suna dauko mutane wanda an ka rauna wanda an ga tsare cikin gari suna kawo nan masallacin kasuwar albasa. Wallahi akwai wanda an kawo mu da an taimi da hannu gaba da shi ya riko hannun nashi hannu ya riko hannunsa daya.
Ina lawali
to me ya faru gari ka nan Aba?
Hannu sun ka tsare su da ke ni fa kawai dai su an shiga ganda gari ne suka tsare na hannu.
Kamar su nawa ne suka zo a lokacin?
Gaskiya ba zai kirga su wato mun bana cika hayacin kai nan.
Alhaji Inuwa Alhassan Barkun Bunkure local gamma. Kai mazaunin Aba lalle abun ba dadi suna so su ci mutuncin mu dai Allah ya kiyaye mu da mu da sojojin mu da yaran mu mun yi tsaye.
To yanzu kamar wannan da aka sassara din wani hali suke ciki an dauke wasu matakai na kai su asibiti tare da rakiyar jami'an
tsaro. Ai ka san wancan da aka yi mun kai su asibiti da bisa asibitin aka je. Yanzu dai DDO ya zo ya ce a bashi shi zai kai shi da kansa an bai DDO ya tafi kai su da kansa.
Mutum nawa ne aka kai asibiti?
Sun kai biyar ne ko hudu ne.
Jihar Rivers na makwabtaka da jihar ta Abia kuma ƴan jerin gwanon na zanga-zangar sun bulla a wasu sassan jihar inda ya haifar da matsala kuma wasu gano a jihar Rivers musamman a unguwar Obibo ga abinda suke cewa game da wannan lamarin.
Ni ne Imam Malik Abdul Imami na masallacin jihar Rivers. Abun da ya faru ba abu ne wanda ya kamata ya faru da farko. Mun samu bayanai cewa an kaiwa ƴan uwanmu wanda suke a Obibo masallacin Obibo hari muka yi take-take zuwa wajen. Alhakika mun gan shaguna wanda aka lallata wanda aka fasa su aka kore su kusan guda shida a waje kuma akwai kusan guda 16 a cikin harabar masallaci.
Wani masallaci ma Obibo ne?
Masallaci da yake Obibo kuma an shiga masallaci amma Allah ya taikaita ba su yi komai ga masallaci illa kawai glace na kofa da windo aka faffasa.
Hukumomin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da afkuwar wannan lamarin. AIG Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban inspector general na 'yan sandan Najeriya da ke kula da jihohi biyar na yankin na kudu maso gabashin kasar shiya ta tara. Kuma ga abin da yake cewa
police sun tura 'yan sanda a dandiga patrolling wuraren da ana tukuman cewa za a tada hankali a wurin.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.